واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم بيوغة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود التاريخ حدود 30 دبير زامتا شدر سينبيو أتكين تفسير دمتين القرآني من جرما أتكين ونم وتامي البركة أو نم مسلاتي من البركة wannan rana ta yi daidai da 29 ga watan 6 na shekara ta 2014 ta miladiya. Kamar yadda tsarin mu yake, zamu amsa tambayoyi gwargwadon minti 10 zuwa minti 15 insha Allah, sannan mu fara karatu. Tambaya ta farko, wannan tambayar take cewa jiya kai bayani akan suratu Tauba, ma'anar shine Allah subhanahu wa ta'ala da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun barranta daga kafirai. To, ni sunana Bara'atu. Akwai malamin da ya gaya min in canza sunana don nufin sunan mutum ya barrance daga Allah da Annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, don nufin sunan mutum ya barrance daga Allah da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yi tambaya a gun wata malamar Islamiyya, ta ce ita ma tana wannan tunanin, har ta yi min shawarar suna Barra. Nazo naji wani wa'azi akan matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai suna Barra, da ya canza mata suna bayan ya aure ta. To, ina son bayani ko haka ne ya fi in canza sunana don neman albarkan Ubangiji sallallahu alaihi wasallam. In haka ne, to, ko ka san wani sunan da ya zo kusa da Bara'atu a faɗa, kamar inda Barra ya zo? To, Allah ya saka miki da alkhairi akan damuwar da kika yi akan abinda kike ganin kamar zai so sa miki rai wajen dangantaka da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam. Kine miki bishara da cewa babu laifi a cikin sunanki Bara'a. Ki tsaya a kirke sunanki Bara'a, suna ne wanda yake babarranta kike daga Allah da manzansa ba, barbarranta kike daga shirka da masu shirka, daga makiyan Allah da makiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai Al-Bara'u ibn Azib, akwai Al-Bara'u ibn Ma'rur. Saboda haka waɗannan maza ne, in mace ce sai a ce mata Bara'a, in namiji ne aka ce masa Bara'un. Saboda haka kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai canza musu suna ba. Saboda haka babu laifi a sunanki Bara'a. Kuma wannan yana daga cikin abin da tasirin da kasar Hausa ta yi da Al-Qur'ani. Za ka ga ana sanya mutane suna da kan izifi, kamar akwai mai suna lantana mubirra ne, sai a ce lantana. Akwai mai suna sai ya kulu, za ku ji ana sa musu suna sai ya kulu. Duk tasirantuwa ne da Alkur'ani. Saboda haka wannan ma Bara'a daga wannan sura ne. Saboda haka babu laifi a cikin wannan. Asali yanda ake gane ingancin suna, idan suna Annabi sallallahu alaihi wasallam bai canza irinsa ba. To, kun ga tunda akwai masu sunan, akwai mai masu irin wannan suna Bara'a, Al-Bara'u ibn Azib da Al-Bara'u bin Ma'rur, duk Annabi sallallahu alaihi wasallam bai canza musu suna ba. Akwai ƴar wani abokina Amini na tana da wannan suna. Wata ran a Madina tazo tace ana tace mata wai sai ta canza suna. Nace miki a'a, nace mata a'a, sunanki akwai sahabbai masu irin sunanki, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai canza musu suna ba. Saboda haka ki kwantar da hankalinki wannan baiwar Allah. Tambaya ta biyu, wannan yace ni ne na dauki kuɗi a cikin motar da yayana yake jan wani dan siyasa. Sai na ji wa'azi ina so na biya wannan kuɗin, amma kuma yayan nawa ya mutu, yaya zan yi? Don Allah, ina son ƙarin bayani. Wannan kuɗi idan ya ƙarfafa a cikin zatonka cewa na wannan ɗan siyasa ne, sai ka je ka samu ɗan siyasa wanda yake yayan naka yake tuka shi. Idan kana ganin yayanka bai kai ya zamanto wa'annan kuɗi ya mallake su ba, ka je ka nemi ɗan siyasar da dabara. Idan ya nuna cewar akwai kuɗi irin wannan da ya shiga tsakaninsa da yayanka, to sai ka mayar masa ka tsira yayan ka ma duk da yake babu laifi akan yayan ka. Idan kuma yace bai san su ba, kana ganin na yayan ka, wato in yace shi bai san waɗannan kuɗi ba, to sai ka mayar ma da magadan yayan ka su su raba. Wannan shine muta'ayyin, domin haƙƙi idan ya tabbata aka san me shi, to sai a mayar da shi zuwa gare shi. Wannan shine abin da zaka yi na zobewa daga almazalim, kuma Allah ya ƙara tabbatar da zuciyarka akan tsoronsa da riko da shari'arsa. Wannan yace ni ne nake wata sana'a ta gwangwan, ana kawo min kaya ina saya, amma al'adar sana'ar ana kawo kayan sata, amma ba lallai ne na gane na sata ne ko ba na sata ba. Shin ya kamata na ci gaba da wannan sana'ar ko a'a? Ba za a ce sana'ar gwangwan duk kayan da suke ake kawowa kayan sata ba ne, amma masu sana'ar sun san yadda suke bambancewa. Sun san masu kawo musu kayan sata, sun san masu kawo musu kayan kwarai. Idan kaga an kawo maka kaya masu kimar gaske, aka karya kudinsu, wani ya daga cikin abin da zaka tsaya kai alabu kai babbar tambaya, me yasa aka karya wannan kudin? Karyawa wadda take mai shi ba zai karya wannan kudin ba, wannan alama ce na kayan sata. Saboda haka masu sana'a sun sani, ba za a ce maka wannan sana'a haramtacciya bace, amma haramun ne ka sai kayan sata. Idan ka san cewa kayan sata ne, ko kuma ya rinjaye a cikin zatanka cewa kayan sata ne, babu ibra ga alwaham, wahami ba a aiki da shi, ana aiki da alyaqin wa ghalabatu dhann, da mafi rinjayen zato. Shakka da wahami, shakka shine wanda zai zamanto dukkan fuskar guda biyu sun daidai wa daida, ka kasa rinjayarwa. To idan shakka kake yi, to fada ma yaribuka ila ma la yaribuk, sai ka bar abin da kake kokonto zuwa ga abin da baka kokonto. Amma idan wahami ne, babu wani dalili, kawai ya zo a cikin zuciyarka ka ce wata ƙila ma wannan kayan, ai wannan kayan sata ne, bayan babu wani dalili, wahami ne wannan, to shari'a ba ta aiki da wahami. Saboda haka za ka iya sayan kayan idan ka tabbatar ba na sata ba ne, ko yin rinjaye a cikin zatonka cewa ba na sata ba ne, za ka iya sayan kayan. Haka zalika idan wahami ne kawai kake yi cewa na sata ne, babu laifi, za ka iya saya. Amma idan kana shakka ko yin rinjaya a cikin zatonka, ko ka tabbatar cewa na sata ne, to wannan kada ka saya. Wane ne mutum ya kamata ya shagala da yi a wannan lokaci? Haddace wani bangare na Alkur'ani ko yawan yin sauka daga farko zuwa ƙarshe. Idan ba ka samun damar haddar Alkur'ani bayan watan Ramadan, to amma kuma kana iya samun damar kai hadda a cikin watan Ramadan, to ka yi ƙoƙarin kai haddar a cikin watan Ramadan ɗin, shi ne zai fi. Tunda ita hadda alkhairinta yana da yawa, albarkarta tana da yawa. Saboda haka idan ka san cewa ba za ka iya samun ƙarfin zuciya da faragar lokaci da himma na kai haddar ba sai a cikin Ramadan, to ka rinjayar da haddar akan tilawar, shi ne yafi. Idan ko ka san bayan Ramadan ma za ka iya yi, to ka shagaltu da yawan saukar Alkur'ani a cikin Ramadan ɗin, shi ne yafi. Ka yi yawan saukar Alkur'ani a cikin Ramadan ɗin, wannan shi ne yafi. Wannan idan ba zai iya, idan kana ganin zai wahala ka hada maslahar guda biyu, domin ka'idar shari'a shine tahsilul maslahataini awla min ihdari ihdahuma, samun maslaha guda biyu shine yafi cancanta bisa ka sarrafar da ɗaya daga cikin maslahar guda biyu. In zaka iya samun duk guda biyun kai haddar kuma kai tilawar, to wannan shine awla wa ahra. Sannan tambaya ta biyu ce, kallon fuskar mace ga mai yin azumi a kan titi ko kuwa a wani waje da suke mu'amala ta karatu ko aiki, kuma ya ji 'yar sha'awa, ko yaya a tare da shi, to yaya darajar azuminsa? Wannan tawaya ne ga azuminsa, domin azumi Allah maɗaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, fa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yafsuq, idan ranar azumin ɗaya daga cikin ku ta zo, to kada ya rafatu kuma kada ya fasikanci. Ar-rafath, abinda ake ce man rafath, shi ne duk abinda zai motsa sha'awa na zance ko kallo ko sauraron magana. saboda haka idan wannan zai motsa sha'awa wannan tawaya ne ga azumi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebance masu azumi da hana su yin wannan a cikin ranar wunin azumi shi kallon mace da sha'awa a kowane lokaci haramun ne bai halatta ba kuma yana daga cikin zinar ido wanda idan mutum ya dawwama akai zai zama to kabira amma asalin sa yana daga cikin saza'irud dhunub amma ka bi kallo ka sake bin amma ka kwara ido wato ka sanya idan ka akan kallon mace domin ganin sha'awarta wannan haramun ne idan ya dawwama akai yana daga cikin kaba'irud dhunub ko ba a cikin azumi bane to amma a cikin azumi kuwa wannan yana daga abin da yake kawo tawaya ga azumi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebance shi da ambato ya kebance jinsin sa da ambato jinsin arrafar dan haka mutum ya kokari ya tsara azumin sa daga samun tawaya ta hanyar kokarin tsara ganin sa idan har ya kama sai ya kai inda yake zai rinka ganin wannan kamar sai ya je wajen aiki amma in ko ba haka ba mutum ya zauna ya tsara kansa inda ma ba zai kai ya zuwa ga ganin adam mata din ba wannan shine aula to da ka kunga wanda suke sanya suna azumi suna sanya television a gaba da kalle-kalle lokacin azumi wannan ba shi da kyau suna bata azumi wato suna gurbata azumin su domin ba yadda za a yi ka tsura idonka a kallon mace yayin da kake azumi wanda yake wannan bai sa ka ga sha'awarta ba wanda wannan kuma yana daga cikin abin da yake tawaye azumi idan har ya zama idan har wani abu ya fita idan har yayi mani daga wannan kallon to azumin sa ya kare zai rama amma babu kafara a bisa sahihin maganan malamai amma idan mabi yayi babu komai akan sa sai dai istighfari babu komai akan azumin sa babu komai akan ingancin azumin sa ba wai babu komai akan sa na laifi ba ko azumin nasa a'a akan ingancin azumi azumin sa yana nan bai baci ba amma azumin sa ya tawaya yawaita istighfari ya biyar da wannan mummuna da kyakkyawan aiki sai ta shafe ta wallahu ta'ala a'lam mani shine zai karya azumi mazi ba zai karya azumi ba amma idan kallo ne har yayi mani to wannan zai karya azumi amma babu kafara tunda ba jima'i bane ba ma'anar jima'i bane mutumin da ya waye gari aka ce masa ana azumi alhali bai kwanta da niyya ba yaya zai yi je mun yi bayani cewa zai kama bakinsa idan ramadan ya wuce zai rama wannan rana domin tana daga cikin ramadan mun faɗa asali na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam akan kama baki shine hadisin salamata ibn al-aqwa da hadisin rubai bintul mu'awwid wanda yake nuna cewa idan azumin ranar azumin wajibi a kama baki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarta yayin da mamu tambaya ta biyu yace yayin da mamu ya karanta fatiha a rakawoyi biyun farko a sallar azhar da al'asr yayin da liman yake karanta sura mamu zai yi shiru ne ko akwai abin da zai faɗa yayin da mutum yake mamu yake sallah a bayan liman mai asr ta karatu to zai yi nasa karatun tunda wannan shine asali shine mutum yayi qira'a sawa'un mamu ne shi ko liman ne shi ko wanda yake sallah shi kadai to an togace halin da liman yake bayyana karatu cewa mamu yayi shiru annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala la'allakum taqra'una wara'a imamikum fala taf'alu yace kuna karatu a bayan limamin ku ne kada ku yi kuma yace man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a wanda yake da liman to karatun liman karatu ne a gare shi to sai akai wannan sai akai togace aka togace wannan daga ka'idar faqra ma ta yassara ma aka min alquran ka karanta abin da ya sauka gare ka na alqurani wannan umum ne kowane mai sallah ya shiga ciki to sai mamu wanda yake da liƙin da yake sallah a bayan liman da yake jin karatunsa shi aka ce kada yayi domin karatunsa shine karatun liman karatu ne a gare shi ko domin fadin Allah ta'ala fa idha quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu idan aka karatun alqur'ani ku saurari karatun ku yi kawai wannan yazo daga cikin tafsirin tabi'ai su ata da sauransu daga cikin malaman tabi'ai cewa a cikin karatun sallah ne yayin da mutum yake sallah a bayan liman da yake jin karatunsa. Amma idan limamin yana asirtawa, to za a koma zuwa ga wannan asalin na kai karatu da Fatiha da sura, a inda ake karanta Fatiha da sura ka karanta Fatiha kuma ka karanta sura. Amma idan yayi ruku'u kada kace sai ka kai inda zaka sai ka kai karshen sura, saboda haka ka tsaya liman yayi ruku'u kai kuma kana tsaye sai ka karasa karatu. Yana yin ruku'u kai ma kai ruku'u tare da shi, domin wannan umarnin ya zo a nan wajen wa idza raka'a farka'u, in yayi ruku'u ku yi ruku'u. Wannan shine sunna shine sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إن الذين عاهدتم من المشركين ولم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم
Allah ta'ala yace wa adhanun minallahi wa rasulihi ila an-nasi yawmal hajji al-akbar anna Allah bari'un minal mushrikeen wa rasuluhu. Sanarwa daga Allah da manzansa ya zuwa ga mutane a ranar haji babba ta tabbata da cewar Allah mai barranta ne daga mushrikai, manzan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma mai barranta ne daga mushrikai. Fa in tubtum, idan kun tuba ya ku mushrikai, fa huwa khairun lakum, wannan shine mafi alkhairi a gare ku. Wa in tawallaytum, idan ku kuka juya baya daga imani, wato kuka shude akan kafirci, fa alamu annakum ghairu mu'jizillah, to ku sani fa cewa ku ba za ku gagara Allah ba. Wa bashiril ladina kafaru bi'adhabin alim, kuma kai albashir ga waɗanda suka kafirta da azaba mai radadi. Illal ladina ahadtum minal mushrikeena, sai dai waɗannan da kuka yi alkawari da su daga cikin mushrikai. Thumma lam yanqusukum shay'a, sannan basu tawaye wani abu daga cikin alkawarin ba. Wa lam yuzahiru alaykum ahada, kuma basu taimaki wani akan ku ba daga cikin kafirai. Fa atimmu ilayhim ahdahum ila muddatihim, to waɗannan ku cika alkawarin su, ku cika musu alkawarinsu ya zuwa ga ajalinsa. Inna allaha yuhibbul muttaqin, lalle Allah yana son masu tsoron Allah, waɗanda ba sa warware alkawari, ba sa ha'intar alkawari. Allah maɗaukakin sarki ya bayyana a waɗannan ayoyi guda biyu a ƙarin bayani akan hukuncin sanarwa da wannan bara'a. Waccan ayar farko ta bara'atun minallahi wa rasulihi, wannan bayanin matsayin alkawarin da musulmi suka ɗauka tsakaninsu da kafirai a wajen Allah da manzansa, wato a wajen shari'ar musulunci. Wannan aya ko ta biyu umarni ne da Allah, daga Allah kan ayi wannan sanarwa, wato sanarwa domin shi ne ma'anar al'azan. Al'azan al'ilam kenan. Adhanahu a'lamahu فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. سي مي سنر وايي شي ليييفوا يسنر دا الأمة cewa ya ku wannan ayari hakika ku barayi ne to saboda haka al-adhan abin da yake nufi sanarwa shi yasa aka kirawo sanar wato a kiran sallah ake ce masa adhan domin i'lamun biwaqti dukhuli salah sanarwa ne ga lokacin shigar sallah daga haka aka samu ma'anar wato al-adhan wato sanarwa daga Allah da manzansa ranar haji babba yawmul hajjil akbar abinda ake nufi da ita ita ce ranar babbar sallah wannan shine kaulun malik da kaulun imamu ahmad ibn hanbal kuma shine hadisi yake rinjayarwa wani kaulin an ce yawmul hajjil akbar shine ranar arafa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajju arafa haji arafa ne saboda haka hudubar da ake ta ranar arafa ita ce lokacin da aka yi wannan sanarwar wannan kauli na biyu kenan shine kaulin imam abu hanifa da al-imam shafi'i kuma shine riwaya da aka yi daga sayyidina umar da waɗansu daga cikin sahabbai amma wannan kauli marjuhi ne domin ranar arafa ranar shagaltuwa da ibada ce ranar arafa kuna ganin har sallar azhar ma sai aka hada ta da la'asar aika a farkon lokaci dan idan aka dukufa wajen addu'a ba za a tsaya akan komai ba in banda addu'a saboda haka rana ce ta addu'a ta ijtihadi wajen ibada ba rana ce ta wato sanar da abubuwa da ilimi ba da ilmantar da mutane ba kowane makami yana da kowane makami yana da makalinsa saboda haka hikima ba bai dace a ce ranar arafa ba ce to dan haka aka rinjayar da kauli na biyu yawmul hajjil akbar shine ranar babbar sallah dalili kuma shine hadisi da yazo na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Huraira ya ruwaito a cikin sunan Abi Dawud cewar ranar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hutuba ga mutane tsakanin al-jamarat yawm al-hajj al-akbar ya tambayi mutane yace ayi yawmin hadha suka ce hadha yawmun nahar wannan ranar babbar sallah ce yace hadha yawmul hajj al-akbar wannan ce ranar babbar haji kun ga kurunkus annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace yau hadha yawmul hajj al-akbar wannan ita ce ranar haji babba an ce mata yawmul hajj al-akbar saboda al-hajj al-asghar haji wanda yake shine karamin ana nufin umra to al-hajj al-akbar ana nufin haji babba wato haji wanda yake na haji ba karamin haji shine umra babban haji shine haji to ranar babban haji ranar haji babba haji ne babba ba ranar ce babba ba ku kula al-hajj al-akbar al-akbar sifa ne na haji ba sifa ne na al-yawm din ba yawmul hajj al-akbar ranar haji babban haji ba ranar haji babban rana ba shine ma'anar yawmul hajj al-akbar ranar aikin haji babba shine babban haji ba karamin hajjin ba wanda yake shine umra to wannan rana ita ce ranar sallah domin ita ce ta tara ayyuka masu yawa kun ga a wannan rana akwai tsayawa a mash'arul haram ai sallar asba a muzdalifa ko sannan a tsaya ai zikiri inda mash'arul haram har rana ta kusan fitowa sannan ai jifa sannan ai hadaya sannan ai aski sannan ai tawaful ifada a cikin ranakun aikin haji akwai rana da ake ayyuka kamar waɗannan babu shi yasa aka ce mata yawmul hajj al-akbar ranar babban haji to wato sanarwar da ta zo daga Allah da manzansa a wannan rana da cewar Allah ya barranta ba ruwansa da mushrikai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ba ruwansa da mushrikai babu wani alkawari tsakaninsu wannan sanarwa ita ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina abubakar yayi haji wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina abubakar da yin sanarwa ga waɗanda suka zo aikin haji musulmi da mushrikai sannan ya tura sayyidina ali da sanarwa ta musamman ga mushrikai sanarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina abubakar shine ita ce wadda yayi domin a tsarkake ɗakin Allah domin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga tabuk yayi sha'awar yayi aikin haji tunda an saukar da ayar wajibcin haji a amul wufud shekara ta 8 bayan hijira a shekara wannan shekarar mutane suna ta zuwa suna musulunta bayan fathu makka sannan aka je yakin tabuk dan haka da aka dawo daga yakin tabuk sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azama yana son yayi aikin haji to amma a lokacin nan mushrikai suna zuwa aikin haji dan ba a hana su ba annabi sallallahu alaihi wasallam baya so ya je aikin haji tare da sauran al'adu na jahiliya sai ya sanya sayyidina abubakar ya jagoranci musulmi su aikin haji ya umarce shi da ya sanar a lokacin aikin haji cewa Allah ya hujja bil baiti uryan kada wani yayi dawafi a dakin Allah tsirara kun san al'adar jahiliya ne suna cewar in ba mutum dan maka ba ba wanda zai dawafi da kayansa idan yazo in wani wanda yake ba dan maka ba in yazo zai yi dawafi sai nemi wani dan maka ya bashi aran kaya ya sa idan ya samu wanda zai bashi aro ko wanda zai bashi haya ya biya sai ya dawafi in ko bai samu ba sai ya dawafi sirara haihuwar uwarsa ko mace ko namiji kuma wannan tsoron Allah ne ku duba rashin kan gadan mushrikanci addinin bori addinin shirka wai ayi dawafin sirara shine tsoron Allah saboda ta yaya za a yi cifa wadda ba ta dan harami ba da ake saban Allah da ita ta dan hillu zai zo yi dawafi da ita a dakin Allah Allah bai saukar da wata doka akan wannan ba su suka riya ma kansa shine suka riya ma kansu wannan suka kirkiro wannan bauta Allah ta'ala ya musu raddi da cewa inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da fahi alfasha dan alfasha ne wannan duk mai hankali yana ganin munin wannan tunda Allah ya saukar da tufa dan ta rufe sarai ashahid dai wannan al'adar ce da suke yi a maza da mata su rinka dawafi kaje har mace tana waka tana cewa yau gashi ya bayyana gaba dayansa ko wani bangare daga cikinsa wanda ma ya bayyana ban halarta shi ba wai abinda take faɗa kenan wai wato tsiricin da da ake tarrufewa yau gashi ta bayyana shi to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai sayyidina abubakar yayi shela ga mutane cewa kada wani yayi haji kada wani ya tawafi da dakin Allah sirara wa alla ya hujja ba'da al'am mushrik kuma kada wani mushriki yayi haji bayan wannan shekara kada wani mushriki ya zo yayi aikin haji kada ya shiga cikin an haramta musu shiga makka da sun da zimmar aikin haji da wani dalili za su yi aikin haji akan addinin annabi ibrahim suke ba akan addinin annabi ibrahim suke ba saboda haka ba su dalilin da za su yi aikin haji yayin da suka zamanto masu shirka ne da Allah aka hana su to sai kuma aka biyar sai da aka saukar da suratul bara'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina ali ya isar da suratul bara'a domin bara'a shine barranta daga dukkan wani alkawari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla tsakaninsa da sauran larabawa mushrikai to ba za su yadda ba cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya warware wannan alkawarin sai idan wanda yake makusancin dangantaka ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin haka yake bisa ka'idar larabawa idan mutum ya warware alkawari wani ajnabi ba zai zo ya kulla alkawari wani ajnabi ba zai zo ya warware shi ba to sayyidina abubakar suna ganin ba daga banu hashim yake ba saboda haka babu wanda zai warware wannan alkawari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wanda daga banu hashim yake in ba hashimi ba saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina ali yace shelar da annabi sallallahu da sayyidina abubakar yake yi ya ci gaba da yinta ya kara da abubuwa guda biyu da bara'a cewa anna Allah bari'un minal mushrikeena wa rasuluhu cewa Allah ya baranta daga mushrikai manzon Allah ma ya ba ruwansa da mushrikai duk wanda yake da alkawari tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan alkawarinsa bai kai wata hudu ba to alkawarinsa yana nan idan alkawarinsa ya kai ya wuce wata hudu to zuwa in wata hudu yayi alkawari ya kare in alkawarinsa sakakke ne ba tsaidi in ya cika in aka cika wata hudu babu sauran alkawari hikimar wata hudu shine duk wanda ya zo aikin haji zai iya yin aikin hajjin sa ya koma garinsa kafin wata hudu su cika wata hudu din nan ana lissafin su daga ranar da yawmul hajji al-akbar ranar 10 ga watan dhulhijja har ya zuwa ga wata hudu daga nan shine 10 ga watan rabi'ul thani lokacin zai kare shine damar da lokacin da dukkan wani alkawari tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mushrikai zai kare wannan ita ce riwaya ingantacciya. Abu na biyu da ya kara ma sayyidina Ali tare da wannan annahu la yadkhulul jannata illa nafsun mu'mina, cewa babu wanda zai shiga aljanna sai rai wanda yake mu'mini, wato ba wanda zai babu dan aljanna sai mu'mini, babu dan aljanna sai musulmi mu'mini. Waɗannan abubuwa guda hudu su ne sayyidina Ali yayin shela da su ya raba masahabbai suna yawo suna yin shela da su. Abu Hurairah yana cewa ina daga cikin wanda sayyidina Ali ya tura ni na rinka yin wannan shela a kasuwar Bil Majaz a ayyamu Mina, tun daga ranar sallah har ayyamu Mina aka rinka wannan shela kan cewar alkawari ya kare tsakanin Allah da mushrikai da kuma tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mushrikai. To yayin da aka yi wannan ranar haji ranar haji sai ya zamanto cewar dukkan kafirai sun zamanto an ba su damar iyakar wata hudu ne kawai alkawarin zaman lafiya tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To bayan wannan sanarwa, sanar da wannan wajibci da Allah madaukakin sarki yayi, sai yayi kuma yayi wa'azi ga mushrikai, domin yayin da aka sanar da su haka sun san kenan amincin da suke da shi na wata hudu ne. Bayan wata hudu ba su da sauran aminci, za a iya kama su, za a iya kashe su, za a iya kwace dukiyar su, saboda abinda suka yi ma addinin mu karkutuna fa waɗannan mutane ne waɗanda su ne suka yi shekara 13 suna gana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai azaba, suna ƙaryata shi, suna zaginsa, suna nasabta shi zuwa ga hauka, suka yi masa takunkumin ciniki da takunkumin auratayya da takunkumin cin abinci, suka kai dukkan mataki na idaya gare shi, suka haɗa kai da dukkan wani mai ƙarfi da ba Yahude da ba Nasari da daular Rum da sauran ƙabilun Larabawa ba na Quraishi ba, don a kashe shi, a kawo ƙarshen abin da ya zo da shi, a ƙaryata addininsa, a buce haskensa gabaki ɗaya. Ba kuma su daina ba har a lokacin, don ko a lokacin sun ci gaba da ƙoƙarin dukkan hanyar da za su na su yi ma musulmi wato kwantan ɓauna a hanyoyinsu, sun ci gaba da yi, domin al'adarsu ne na su rinƙa kai igara, a kai hari ga mutane, a kwashe dukiyoyinsu, a mayar da matansu bayi, a mayar da ‘ya’yansu zamanto bayi, a sayar da su a kasuwa, saboda kawai waɗannan adawa ne. Da kuma a lokacin ba wanda suke adawa da shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmi da waɗanda suke alkawarin zaman lafiya da biyayya ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su ne kadai makiyansu. Amma duk wata adawa ta tsakanin Larabawa sun manta da ita. To don haka da Allah ya sallata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kansu, Makka ta fadi, kafirai suka zamanto masu tsoro. To sai aka ce, to halin amincin da kuke da shi wata hudu ne kawai, to saboda haka yayin da wannan tsoro ya shiga cikin zukatansu, sai Allah ya musu wa'azi, yace fa in tubtum fa huwa khairun lakum, idan kuka tuba to wannan tuba shine alkhairi a gare ku, alkhairi a gare ku a duniya za ku samu aminci tabbatacce, a lahira za ku samu aminci tabbatacce, daga wuta za ku shiga aljanna. Shine hikimar da aka rinka yi, aka rinka a cikin abubuwan da ake faɗa a ce babu ran da zai shiga aljanna sai mu'mini, dan a kudaitar da su zuwa ga shiga addinin musulunci. Wannan an yi amfani da kalmar tuba domin a nuna shiga addinin musulunci, domin tuba daga babban tuba shine mutum ya tuba daga kafirci zuwa ga imani, haka zalika tuba daga wato zalunci zuwa adalci, daga sabo zuwa da'a, duk tuba ne. Saboda haka waɗansu sai musamman a zamaninmu yanzu sai suka maida wannan kalma ce ta aibata wanda ya shiga addinin musulunci, a ce masa tubabbe, har ake masa wata alama da ita, har ta zamanto kalma wadda take mutane waɗanda suka musulunta suna kyamata, suna ganin ai a aibata su, wanda yana ɗaya daga cikin abin da yake hana su shiga addinin musulunci. Kamar wata wari an maida su waɗansu saniyar wari a cikin al'umma, a ce musu tubabbu. Bayan a da ku a daular musulunci, daular Uthmaniya musamman, wanda suka musulunta muhtadun ake ce musu, shiryayyu, wanda wannan kalmar ta fi daraja, ta fi kwanciyar hankali gare su. Allah bai kira su tubabbu ba, Allah ya ce idan kun tuba, kuma Allah maɗaukakin sarki kafirai kawai ya ce idan sun tuba, hatta musulmi. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. Wanda duk ya tuba yake yi aiki nagari, saboda haka kowa ana so ya tuba. Fastaghfara rabbahu wa harrara annabi Dawud aka ce fastaghfara rabbahu wa harrara ki an wa ana yana mu gafara ubangijinsa. Shi yasa malamai suke cewa la Dawud ba'da taubati khairun minhu qabla at-tauba. Annabi Dawud matsayinsa bayan wannan tuban da yayi yafi masa, yafi matsayi wajen Allah bisa kafin yayi wannan tuba. Saboda haka tuba abu ne wanda ake kiran musulmi da wanda ba musulmi ba. Dan haka yayin da aka ta zamanto kalma ce wadda ake kamar aibata mutane da ita, to barinta shine aula. Kada a kira su da wannan kalma, a kira su da kalmar da Allah madaukakin sarki ya kira su musulmi. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fa huwa almuslim lahu ma lil muslimin wa alayhi ma ala al muslimin. Wanda ya sallar mu wannan, ya ci yankanmu, ya fuskanci kiblar mu, to wannan shine musulmi. Abinda ya tabbata na haƙi ga musulmi ya tabbata gare shi. Abinda ya hau kan musulmi na nauyi ya hau kansa. Saboda haka musulmi ne da wanda ya musulunta yau da wanda ya musulunta shekaru 50 da suka wuce, da wanda aka haife shi a cikin musulunci, duk ɗaya suke a wajen musulunci, wajen haƙi. Matsayinsu a wajen Allah, gwargwadon tsoron Allah. Akwai wanda zai musulunta yau, yana musulunta ya mutu, ya shiga aljanna ba tare da hisabi ba, ba tare da azaba ba, domin an yafe masa dukkan laifuffukansa. Kamar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amila qalilan wa ujra kathira, ya aiki kadan aka bashi lada mai yawa. Abin da yasa ne wannan, saboda mu kula da wannan, dan muna da wannan hali. Kuma da yawa ƴan uwanmu da suke shiga addinin musulunci suna kyamatar halayen musulmi wajen yanda suke aibata su da ba su sunaye wanda yake ba su dace ba, yayin da kai tunanin kan cewa wannan mutum ne wanda ya tuba zuwa ga Allah. Ba gare ka ya tuba ba, ga Allah ya tuba, ga Allah ya tuba. Wane kai a tuba zuwa gare ka? Tubansa ga Allah ne. Saboda haka wanda kuma Allah ya dauke ce masa wanda duk ya tuba zuwa gare shi fa innahu yatubu ila Allahi mataba, ya tuba zuwa ga Allah, tuba Allah ya karbe shi. Saboda haka bai kamata ka darrashta shi, ka bashi kimarsa, kada ka aibata shi, koda da ambaton cewa shi wanda ya tuba ne, idan wannan zai zamanto yana daga cikin aibatawa, wanda kuma yana daga cikin aibatawa ne. To asha mu kula da wannan ƴan uwa, saboda ƴan uwanmu masu azum maguzawa sun janyo hankulanmu kan cewa ya kamata a rinka tambihi, dan su da suke shiga cikin waɗanda suke ba musulmi ba, suna kiran su zuwa ga cikin addinin musulunci, suna sanin irin abubuwan da suke so sa musu rai, suke sanya su suna kyamatar addinin musulunci, wanda yake halin musulmi ne bayan ko ba ɗabi'ar addinin musulunci bane, baya cikin addinin musulunci. To sannan Allah ta'ala kuma yayi narko, yace idan ku kuka juya baya, to ku sani cewa ku ba za ku gagara Allah ba. An ce ku sani, saboda abinda, saboda a wato ka dauki abinda muhimmanci, ka san cewar wannan hakika ne cewa ba za ka gagara Allah ba. Duk wanda ya wannan sani, ya san matsayinsa, ya san matsayin Allah, to wannan ya bude ma zuciyarsa hanyar da za ta karbi gaskiya. Domin yayin da ka san cewar kai gajiyayye ne, Allah shine mai iko, sai Allah ya baka iko. Yayin da ka san kan cewa kai jahili ne, Allah shine masani, sai Allah ya baka sani. Yayin da ka san cewa kai fakiri ne, Allah shine mawadaci, sai Allah ya baka wadata ta zuci. To sanin wannan yana da muhimmanci. Sannan Allah ta'ala ya ce kai kafirai bishara da azaba wanda take mai radadi. Wannan yana daga cikin uslubin Al-Qur'ani na wato kimsa bakin ciki a cikin zukatan kafirai, dan ba su cancanci a faranta musu bayanin da suke kafircin su. Domin sai ga mutum al-bushir da azaba. Al-bushir ana yi mutum al-bushir ne da abu wanda yake ransa yana so. Amma sai aka ce kai musu albushir dan hankalin su ya to, sai menene? Ya ce azaba mai radadi, sai su samu su koma, don ba su gane kan cewa su ba ahalin karama bane, wanda wannan la'alla zai sanya su zuciyar tasu ta karkata zuwa ga addinin musulunci. Ku lura cewa alqur'ani yana muhatabar hankali, muna yawan ambaton wannan a cikin tafsiri. Alqur'ani yana muhatabar tunani, yana muhatabar asalin halitta, yana muhatabar masha'ir, ji na zuci, ji na zuci. saboda haka akwai abin da yake za a kwankwashi zuciyar mutum a kwankwashi jinsa na zuci domin la'alla wannan shine zai bude masa hanyar da shirya za ta shiga. Allah kuwa ala ya lahu man halaka wa huwa al-latiful khabir, ba wanda yayi halitta ba shine yafi kowa sanin halittar tasa ba, saboda haka ya san yadda gaskiya za ta shiga cikin zukata. Sannan Allah ta'ala bayan ya ce ya barranta daga mushrikai ga baki daya, ya warware dukkan alƙawari, sai aka togace jinsi guda daya, yace illal ladina ahadtum minal mushrikin, sai dai waɗanda kuka yi alƙawari da su daga cikin mushrikai, kuma lam yanqusukum shay'a, wato waɗanda aka yi alƙawari basu warware alƙawarin su ba, basu tawaye komai a cikin alƙawarin ba. Waɗansu sun karanta wannan ayar da lan yanqudukum shay'a da abad almu'jama aka yi dugo akan sad din, duk dai ma'anar su daya, annaqdu shine warware alƙawari, annaqsu kuwa tawaye wani abu na alƙawari. Amma wannan a ce lam yanqusukum shay'an ya fi isa matuƙa, wato basu tawaye komai kankantar tawaya ba a cikin alƙawarin, wato sun isa matuƙa wajen cika alƙawari. To Allah ya to gaciya gare su, yace to su waɗannan Allah bai warware alƙawarin ku da su ba. Walam yuzahiru alaikum ahada, sifa ta biyu, basu taimaki wani akan ku ba. Al-zuhur shine rinjaye, wato basu bada taimako sun hau kanku tare da waɗansu ba, domin shine al-zuhur ka hau kan bango, to ka hau kan abokan gaba shine ka nemi waɗansu su zo su taimake ka domin ka yake su, to wato basu haɗa kai da waɗansu ba domin a cuce ku, domin wannan yana daga cikin abinda alƙawari yake tabbatarwa kan cewa ba za ka kasance tare da, ba za ka yaƙi wanda kai alƙawari da shi ba, ko ba za ka zamanto tare da wanda yake yaƙi tare da shi ba, domin ka taimaka ma abokin adawa a kaina, to shi ma ka zamanto mai adawa a gare ni, to wanda yake kuma wannan ba zai dace da alƙawari ba. To in suka sifantu da waɗannan sifofi, Allah ya ce ku cika musu alƙawarin su zuwa ga muddarsu, wato komai tsawon muddar. Idan dai sun yi alkawari kuma sun tsare alkawarinsu, to a cika musu alkawarinsu har muddar ta kawo ƙarshe. Su wannan an yi togaciya a kansu a kan tsare a wata hudu. Waɗansu malamai suka ce hatta su kansu an ce a tsare musu alkawarinsu ɗin ya zuwa ga muddar, matsawar muddar ba ta wuce wata hudu ba, amma in ta wuce wata hudu a sanar da su cewa alkawari ya ƙare. Amma wannan fuskar da ta togace su bayan an ce an ba su iyaka zuwa a wata hudu, ita ce aula, domin ta zo ta istithna'in wato halin dukkan waɗanda aka yi alkawari da su. Allah ta'ala ya ce inna Allaha yuhibbul muttaqin, Allah yana son masu tsare, masu jin tsoron Allah, wanda yake daga cikin sifarsu shine tsara alkawari. Wannan ya nuna kan cewa tsara alkawari yana daga cikin sifar masu tsoron Allah, kuma ya nuna kan cewa hatta kafirai waɗanda suke masu tsara alkawari, Allah ya musu mu'amala ta daban. Allah ya musu mu'amala ta daban yayin da ya barrantar da kansa da manzansa daga alkawari tare da su, sai ya tsare waɗanda suke masu tsare alkawari, wanda yake nuna kan cewar ko mu'amala za ka yi da kafiri, wanda yake mai tsare alkawari shine aula kai mu'amala da shi bisa wanda yake baya tsare alkawari. To sannan kuma da Allah ya ce yana son masu tsoron Allah, wannan ya nuna kan cewar abu na farko cika alkawari yana daga cikin sifar tsoron Allah, abu na biyu cewar Allah yana son masu cika alkawari, abu na uku yana nuna cewar idan wani ya warware alkawari ba dalili bane kai ka warware alkawari, idan wani ya ha'ince ka kai ba dalili bane kai ha'ince shi, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala takhun man khanak, kada ka ha'inci wanda shi ya ha'ince ka. Idan ka san mutum ya ha'ince ka, to ka sanar da shi cewa babu alkawari, ba kai ka je kai ka ha'ince shi ba. Na'am.
فإذا انصرف الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واعتروهم وأعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة
Allah ya ce fa idan salakal ashhurul hurum, idan watanni masu alfarma suka fita, faqtulul mushrikina, to ku yaki mushrikai haythu wajadtumuhum, a inda duk kuka same su, wakhuduhum ku tsare su, wahsuruhum ku kama su, wahsuruhum ku tsare su, waq'udu lahum kull marsad, ku toshe musu dukkan wata hanya, kada ku wato ku hana su yancin watayawa da walwala. Fa in tabu wa aqamus sala, idan suka tuba suka tsayar da sallah, wa atau zakka suka bada zakka, fa khallu sabilahum, to ku saka musu hanyar su, wato ku ba su yancin su. Inna Allaha ghafurur rahim, lalle Allah mai yawan gafara ne, mai tsananin jin kai. Allah yake idan watanni masu alfarma sun fita sun kare, nan malaman tafsiri suka yi sabani me ake nufi da watanni masu alfarma. Waɗansu suka ce ana nufin watanni masu alfarma da bayanin su zai zo a cikin wannan sura da cewa inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, cewa watanni a wajen Allah watanni 12 ne, daga ciki guda hudu masu alfarma sune Rajab da Dhulqa'dah da Dhulhijjah da Muharram, waɗannan sune watanni masu alfarma. To wato wannan ayar tana nuna cewa idan watanni masu alfarma suka wuce suka kare suka fita, to ku yaki mushrikai. Mafhumin sa idan ana cikin watanni masu alfarma ba za a yaki kafirai, ba a yakin kafirai a bisa wannan fassara, wanda wannan fassarar a ta mayar da ayar mansuha domin an shafe hukuncin a inda ake bayanin waɗannan watanni. Allah ta'ala ya ƙara yadda cewa wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa, ku yaki musulmi gabaki ɗayan su kuma a kowane hali a kowane lokaci, kamar yadda suke yakan ku a kowane hali a kowane lokaci gabaki ɗayan ku. Wannan fassara ta farko kenan. Fassara ta biyu, al ashhurul hurum, watanni masu alfarma da ake nufi, domin al hurum jam'u haram, wato wata wanda yake an tsare shi, tsararrun watanni shine ake ce an tsare su da alfarmar da Allah ya ba su. Fassara ta biyu sai suka ce watanni da ake tsare su da alfarma, alfarmar da ake nufi sune ita ce alfarmar tsare, alfarmar ba su wato ba su yancin watayawa na wata hudu, da aka ce fasihu fil ardi arba'ata ashhur, ku yi tafiya cikin aminci wata hudu, wato daga ranar hajji, ranar 10 ga watan Dhulhijja, ran da aka yi wannan sanarwa ta bara'a, sai ka kirga wata hudu daga nan, kwana 20 na Dhulhijja, wata 1 na Muharram, wata 2 na Safar, wata 3 na Rabi'ul Awwal, sai ka ɗauko kwana 10 a cikin Rabi'ul Tsani ka hada da kwana 20 an samu wata hudu. Saboda haka al-ashhurul hurum din da aka ce idan suka kare, idan wato wata hudu daga wannan rana ta yawmul hajji al-akbar suka kare, to shine damar da alfarmar da aka ba, alfarmar lokaci da aka ba ma dukkan wani mushriki wanda bai shiga addinin musulunci ba, wanda sawa'u wanda ya alkawari da Annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ma bai alkawari da shi ba, idan waɗannan watanni suka kare, to Allah madaukakin sarki yayi izini ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da daular musulunci kan cewar mushrikai ta yake su, domin sun zamanto wato mayaka ga al'ummar musulmi, mayaka ga addinin musulunci, masu taimakon juna ga wato yaki da addinin musulunci. To Allah ta'ala yace ku faqtuluhu wa faqtulul mushrikin, ku yaki mushrikai duk inda kuka same su, wa khuduhum, ku kama su, wahsuruhum, ku tsare su, wato ku hana su yancin tafiya, wa qudu lahum kullu marsad, ku toshe musu dukkan hanya, dukkan hanyoyin da suke tafiya, na ciniki ne, na kai komo ne, na zuwa shiga maka ne, na zuwa kiwo ne, duk wato ku dauki hanya, ku dauki matakai na matsin lamba akan su. Wannan yake nuna yanda musulunci alqur'ani yake wa musulmi tarbiyar yadda za su yaki da abokan gaban su. Yaki da abokan gaba ya hada da yaki da kami da tsarewa da kwantan bauna akan dukkan hanyar da za su zo su wuce kan a hana su, wato a karya karfin cinikin su, a karya tattalin arzikin su, a karya hanyoyin da zai ba su hanyoyin sadarwar su, dukkan wata hanya, wannan waqudu lahum kullu marsad ya hada wato dukkan wata hanyar sadarwa, wato a toshe ta a gare su. To idan suka tuba suka tsayar da sallah suka bada zakka, to ku kyale su, domin a lokacin nan sun zamanto sun ajiye makaman yaki da addinin musulunci. Tuban kuma nan ba a tsaya ga ambaton tuba ba, sai aka raba shi da tsayar da sallah da bada zakka, wato kenan kada a karbi tuba kawai dan an fada a baki, domin imani yana daga cikin sifofin imani a gashi a aikace imani ba kawai a fada ne ba kawai a kullata a zuci bane a fada a harshe dole sai an ga alamar sa a aikace shi yasa ake cewar ba a shaida ga musulmi ga mutun cewa musulmi ne sai an ganshi yayi sallah idan an ganshi yayi sallah wannan shaida ce cewa musulmi ne za a iya zuwa a binne shi a makabartar musulmi a yi masa sallah a bashi hukuncin wanda yake musulmi amma idan ana shakka cewa musulmi ne ko ba musulmi ba amma bai taba sallah ba bai taba bada zakka ba to babu dalili da yake nuna kan cewa shi musulmi ne wannan ayar ita ce dalilin sayyidina abubakar wajen yakar waɗanda ba su bada zakka ba domin waɗanda bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka binne larabawa sai suka ce ai dama suna bada zakka ne ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu kwacin da babu shi ba za su bada zakka ga kowa ba ba su ce sun yi ridda ba a sun ce ba za su bada zakka ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ya ce zakka ya ce kamar yadda ya ce duk wanda ya bambance tsakanin sallah da zakka sai ya yake shi domin zakka haƙƙin jiki sallah haƙƙin jiki ce zakka kuma haƙƙin dukiya saboda haka ya yake su a bisa da mujibin wannan ayar da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai hadisin abdullahi dan umar umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa aqamu as-salah wa atu az-zakah فإذا فعلوا ذلك فقد أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله أن أمرشين دا إياكي دا كافري إياكي متاني وانا بسيقى الدين المسلم شبه السيسن لا إله إلا الله محمد رسول الله سنباد زكا سنسيد صلى سنباد زكا إذن سكا هكا سنصاري جنونسو دا دوكي ونسو دا قرين سيدي دا حكين دوكيا دا حكين جكي kuma hisabun su yana wajen Allah Allah shine zai musu hisabi akan gaskiyar imanin su wannan shine ka'idar daular musulunci domin daular musulunci daula ce wanda yake an kafa ta a bisa tsare addini wanda yake gaba da ita yana yaki da addini ne yana yaki da daula ne kamar yadda yake kowace daula ake yaki da ita alal misali tana da iyakarta wanda ya shigo mata ko yace zai fita zai wanda yace zai kwace wani bangare nata yayi ma wannan kasar ta waye to haka dalika daular musulunci take daula ce wanda aka gina ta a bisa imani wanda di yace zai yaki addini yana yaki da wannan daular wanda yace zai hana mutane su shiga addini ko zai hana ayi sallah ko zai hana a tsaida alamomin addini to yana yaki da wannan daular ne saboda haka ya zama to abun abokin yaki za ku ga bayani yanda alaƙar musulmi ta kasance tare da sauran mushrikai yayin da waɗannan ayoyi suka sauka insha Allahu a wannan ayar da za ta zo nan gaba to Allah ta'ala ya ce inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai jin kai Allah mai yawan gafara ne yanda ya gafarta musu tare da abin da suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun dauki shekaru masu yawa shekara sama da 20 suna yaki da addinin musulunci amma duk da haka Allah ta'ala ya ce idan suka tuba suka dawo suka tsaya da sallah suka bada zakka to ku kyale su kada ku ce a'a su ne fa suka yi kaza ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo masa da manyan Qurayshawa sanadidu Quraysh wanda su ne suka jagoranci azabtar da shi suka fitar da shi suka bi shi har Madina suka kashe sahabbansa suka kashe baffansa suka yi galgala hancinsa ba abinda ba su yi masa bana adawa da nuna kiyayya suka dauki mutane masu iya waka da zambo da habaici a rinka yin waka ana yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam habaici suka canza masa suna daga muhammad suka maida shi muzamman wai abin zargi ba irin adawar da basu nuna masa ba aka tara su gabaki daya a gabansa salawatullahi wasallamu alaihi ga su sun zama tokin ribatattu kamammu kaskantattu wulakantattu sai yanda yayi da su yana tsaye akan kofar ka'aba yace me kuke tsammanin zan yi muku suka ce dan uwa mai daraja yace idhabu fa antum tulaqa ku tafi an sake ku irin wannan rahama irin wannan gafara to kaga shine haka Allah ya masa wannan tarbiyar Allah ya fadi wannan to sifar Allah ce Allah mai tsananin gafara ne gafara shine kaman ta da laifin da aka yi maka da rahim mai tsananin jin kai ne mai san ihsani mai san alkhairi ne domin yayin da suka tuba karin waye su ne suka amfana
sune suka tsira sune suka zamanto mutanen kirki kasa ta tsarkaka daga gare su kafircin da ake a bayan kasa ya zamanto babu shi domin kafirci kasa tana cutuwa da shi ba kafiri ne kawai ke cutuwa da kafirci ba saboda haka wannan Allah madaukakin sarki mai nufin ihsani ne mai san ihsani ne a gare su shine ma'anar rahim mai san kyautatawa ne a gare su da shigar su addinin musulunci saboda haka kwadayin mu kan kafiri ya shiga addinin musulunci shine ya fitsananta ba mu ce yau an kashe rundunonin kafirai ba kamar yadda wani malamin mu Allah ya bashi lafiya Sheikh Safar ibn Abdurrahman al-Hawali yake cewa farin cikin musulmi da cewar wani babban kafiri masani ya shiga addinin musulunci shi ya kamata ya zamanto tsanani mai tsanani wato mai abun so ga musulmi bisa a ce an samu wata wani babban general na kafirai a ce an kashe shi ko wani babban shugaban leken asirin daular kafirci masu makirci ga addinin musulunci a ce an kashe shi mai farin ciki da cewa wani babban kafiri ya musulunta shine yafi domin gashi Allah madaukakin sarki yayin ma da yace a kashe su sai ya bude hanya yace idan suka tuba suka tsaye da sallah suka bada zakka wato shiriya ta zo musu to ku kyale su Allah mai gafara ne abinda Allah yake so kenan mutane su dawo su shiga addinin musulunci babu tilas domin su kansu waɗannan da Allah ta'ala ya ce a yake su idan suka ce ba za su shiga addinin musulunci ba amma suka ce ba za su yake addinin musulunci ba sai a yi zaman lafiya da su domin abinda ake nufi kada a hana addinin musulunci wanzuwa kada a hana musulmi fi addinin musuluncinsu idan kafirai suka ce za su zaman lafiya tare da musulmi shikenan dan Allah ta'ala ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna a yake su har ya zamanto babu sauran fitina mecece fitina a hana mutane yin addini idan mutane suka ce a kowa na da inci ya addininsa shikenan sai ya zaman lafiya tare da su shi yasa kaga Allah madaukakin sarki ya bada damar kan cewa ko da suna karkashin musulmi sun ce ba za su ba a daular su suke ba suna daula ta musulmi suna da sha'awar su zauna a cikin musulunci amma ba za su musulunta ba to su zamanto za su bi zaman alkawari na zaman lafiya ba za su yaki addini ba ba za su yi addini karkashiya ba kuma su rinka biyan jizya suna wato masu wato suna yan kasa waɗanda suke akwai haƙƙin kasa a kansu jizyar domin kare kasa da ake yi da kare lafiyarsu da dukiyoyinsu amma ba za a tilasta su a ce sai shiga addinin musulunci ba domin shi addinin musulunci gaskiyarsa ta bayyana da baya buƙatar a tilasta wa mutane su shiga cikinsa amma duk wanda yace zai hana addinin musulunci a kira ya zuwa gare shi a bayyana gaskiyarsa to wannan maƙiyin gaskiya ne to wannan shine idan ana da iko a kansa sai a hana shi ko da da yaki wannan shine dusturin addinin musulunci to Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan sifa ta sa kamar kuma inda zai zo a cikin ayar da za ta zo nan gaba ƙarin bayani akan haka na'am Allah madaukakin sarki yace wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa ajirhu idan ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi mafaka a wajenka to ka bashi mafaka hatta yasma'a kalam Allah hayya saurari yaji zancen Allah shine alqur'ani thumma ablighhu ma'amana sannan ka isar da shi ya zuwa ga wajen amincin sa dalika bi annahum qaumun la ya'lamu wannan hukunci haka yake saboda su kafirai mushrikai saboda su sun kasa su mutane ne waɗanda suke ba su da sani jahilai ne yaya wanda yake cewa wani Allah daidai yake da Allah zai samu sani su mushrikai ba su da sani wannan ayar ita ma ta nuna cewar wato ko da mutane suna cikin shirka bai nuna ba za a yi mu'amala da su ba idan waɗansu daga cikin kafirai suka ce a basu mafaka a basu aminci a basu dama su shigo cikin daular musulunci sawa'un dan kasuwanci dan ziyara dan ganin abinda musulmi suke ciki ka basu dama ka basu wato ka basu kariya shine asalin wannan visa da ake bayarwa visa shine an baka yancin ka shigo ka wataya zuwa lokaci kada kaza thumma ablighu ma'amana ka isar da shi zuwa ga mafakarsa a kawo shi zuwa inda zai fita daga cikin daula in ya fita to shikenan ya aminta a bashi damar hatta yasma'a kalamullah har yazo ya ji zancen Allah a bashi dama yazo ya ji wa'azi ya ji alqur'ani a cikin wannan akwai sifanta alqur'ani da ake karantawa wanda mutane wanda ake karantawa dinnan da harafi da sauti cewa shine zancen Allah ba kamar yadda wadansu suke cewa kalamun nafsi zance ne a cikin zuciya dan aka fassara shi da arabiya sai ya zamanto alqur'ani kuma aka fassara shi da ibraniya sai ya zamanto at-taura a'a shi alqur'ani nan da muke karantawa zancen Allah ne yayin da ka karanta alqur'ani kana karanta zancen Allah ne yayin da mutum ya saurari alqur'ani da kake karantawa yana sauraron zancen Allah ne duk da yake sautin naka ne as-sautu sautul qari wal kalamu kalamullah sautin haka Imam al-Bukhari yake cewa sautin mai karatu ne amma zancen da ake karantawa zancen Allah ne ya ishe mu sharrufta cewa Allah ya hore zancen sa wanda yake sifa ce tasa ya gudana akan harshen mu so da kada ka shiga cikin wata falsafa da malaman falsafa suke nema su shiga ciki su rikita malaman mutane da ilmul kalam ka tsaya akan maganar magabata ya ishe ka wannan maganar ta Allah jalla wa ala alqur'ani zancen Allah ne wanda yake sauraron sa yana sauraron zancen Allah to su ji zancen Allah wato ma'ana su ji alqur'ani wanda wannan ya nuna kan cewar a ba ma kafirai dama su ji alqur'ani matlub a cikin shari'a abu ne wanda yake abun so dan haka fassara alqur'ani da ake da yarika ake rabawa mutane a ko ina ake kaiwa kamar kasashen Saudiya da sauran kasashen Larabawa da suke buga alqur'ani da sauran kasashen musulmi su kai zuwa ofisoshin jakadancin su na kasashen kafirai na kasashen da babu musulmi a wajen da yawa dan a rarraba abu ne wanda yake abun nema domin da yawa wannan alqur'ani za su karanta sai imani ya shiga cikin zukatan su to idan da ba a ba su wannan damar ba za su iya sanin alqur'ani ba shi yasa Allah ta'ala ya ce wannan an yi haka ne domin su mutane ne wanda yake ba su da sani saboda haka a ba su damar da za su samu sani domin waɗansu da yawa waɗansu kafircin suna yin sani bisa jahilci to wannan ya nuna kan cewar ba a toshe hanyar mu'amala ga baki ɗaya da wanda ba musulmi ba tsakaninsu da musulmi domin damar da ake ba su shigo cikin musulmi dama ce wanda take ba wai kawai don su zo su ji wa'azi ba a dama ce ko don ciniki kuma wannan dama asalinta shugaban musulmi shine yake bayar da ita da na'ibansa amma a bisa sahihin magana kowane musulmi yana da dama ya bama wani wanda yake ba musulmi ba ya kulla amanar shi ce ya amince masa ya zo cikin kasar musulmi domin wani dalili ko da bawa ne kuwa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace almuslimuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum musulmi jinin su daidai wa daidai yake kuma wanda yake mafi koma bayan su yana daukan alƙawarin su in yace na amintar da wani shikenan na ya aminta shi yasa da ummu hani ta bada aminci ga wani daga cikin mushrikan makka sayyidina ali yazo yace wallahi sai ya kashe shi sai ta je ta kai kara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam tace ga dan uwana nan dan mahaifiyata na amintar da wani yace sai ya kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace kad ajarna man ajarti ya ummu hani duk wanda kika bashi mafaka mu ma mun bashi mafaka duk wanda kika bashi aminci mu ma mun bashi aminci duk wanda kika bashi visa mu ma mun bashi visa ko da bawa ne koyi a bisa sahihin magana wanda ke shine mazhabar malik da shafi'i da imam ahmad sabanin abu hanifa da yace bawa baya bayarwa ko da bawa ne ya bayar da kariya domin ana samun bayi din wanda suke masu ilimi masu sanin maslaha akwai daga cikin malamai da suka ce sai dai idan mutum ɗaya ne kawai ya bada amana in ba shi da wato tafwidi in ba shi da in ba shugaban musulmi ne ya bashi wannan damar ba kamar a ce ga waɗanda yake su ne za su iya bayar da visa ga waɗanda ba ƴan ƙasa ba su shigo ciki to idan ba shi ne da wannan sifar ba idan shi ya je ba ma wani dama da ya ba ma kafirin da ake yaki da shi ya bashi amana ya zo cikin gidansa ya zo cikin musulmi ya zauna to wannan ba za a karbi wannan damar da ya bayar ba sai idan shugaban musulmi ya an kai masa wannan kadiyar ya tabbatar in ya bada aminci wannan shine kaulin waɗansu malamai amma ba shine ba akan haka jumhur suke ba jumhur sun yi itlaqi saboda wannan hadisi saboda haka wa yayin da alal misali waɗanda ba musulmi ba suke zaune cikin musulmi a bisa alƙawarin zaman lafiya tare da su waɗannan suna cikin aminci suna da amana dan haka bai halatta ba dan an zubar da jinin wani musulmi a wani waje kace su jinin su ya halatta bai halatta ba saboda ka ba su amana idan kana so ka halatta jinin su sai ka warware wannan amana da ka ba su kuma babu mai iya warware amana sai shugaban musulmi kai ba za ka ce ka warware amana ba kai ba za ka warware ba domin idan wani musulmi yayi ya bada amana kai da ba kai ne ka bada amana ba talizunce ka yana da ikon ya bayar amma ba shi da ikon ya warware wanda zai warware ta sai shugaban musulmi to tunda shugabannin musulmi ba su hadu ba karkashin shugabanci su sun ce sun warware zaman amana tsakanin su da waɗanda ba musulmi ba a tsakanin su to kai baka da ikon ka keta wannan amana haka abin da yake faruwa wanda ake sabbaba tashi wato ta da zauna tsaye a cikin kasashen mu idan an yi rigima da musulmi a wani waje kasar da ba inda ba musulmi ne suke fi yawa ba sai mu ce to kuma waɗanda inda musulmi suka fi yawa waɗanda ba musulmi ba da suke zauna a nan wajen su ma jinin su ya halatta wai sai halatta jinin wani wanda Allah ya tsare jininsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsare jininsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya wato keta zimmar Allah to ya cire wiyar musulmi wato igiyar musulunci daga wiyarsa ya barranta daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran abubuwa da sauran nususu wanda suka zo masu tsanani dan haka mu kula da wannan wannan ka'ida tana da muhimmanci a cikin addinin musulunci wajen ka'idar aminci da zaman lafiya musulmi ba a san shi da keta alƙawari ba a san shi da keta amana ba a san shi da ha'inci ba a san shi da al-ghadar ba al-ghadar shine ka nuna ka amince ma mutum sannan ka tona masa sannan ka warware bayan ya amince da kai ya sakankance ya saki jiki da kai sannan lokaci daya ka canza masa ka keta wannan alƙawari musulmi ba a san shi da wannan hali ba kowace dabi'a ana halittar mumini akan ta banda wannan sifa ta ha'inci wannan sifa ta inci ba sifar musulmi bace shi yasa kun ga Allah yake cewa inna Allaha yuhibbul muttaqin wajen kiyaye alƙawari Allah yana son masu tsoron Allah ba sifar tsoron Allah bace saboda haka mu kula da wannan Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana kariya ya ba mu ikon nisantarta gobe kafin mu gama mu fara karatun mu zamu ga tartibin da malamai suke musamman Ibnul Qayyim al-Jawziyya a cikin Zadul Ma'ad ya kawo tartibin yadda alaƙar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance da waɗanda suke ba musulmi ba da shi zamu fara karatun mu sati gobe in Allah ya kai mu akwai wannan karatu da ake yi kullun ana sanya shi a yanar gizo dan haka ne ma muka dauki matakin cewar ba za a zo da wayoyi da ake sawa mutane suna daukan karatu ba duk wanda yake son karatun yaje zai yi downloading yanzu karatun jiya da aka yi yana nan a cikin internet an sa ga pagein www.tariqilhuda.com tariqilhuda dinnan da ne saboda babu da a larabci a turanci da rigil e din da q ne tariqilhuda dariqilhuda.com in aka je za a samu wannan karatu sai duk wanda yake so ya sa a cikin wayarsa ya sa wanda yake so ya sa a cikin computer sa ko ya daukar ma wani yayi a CD yayi duk za a yi Allah ya saka wa ƴan uwa da suke wannan kokari da alkhairi Allah kuma ya sanya ya amfane mu da abin da muke ji na fassara alqur'ani subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka